من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وتا 27 ga watan Jumadil Akhirah shekara 1447 Hijra ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 18 ga watan 12 shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikmatu min at-tarikh واللفر الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى وإذن بأمن تابا وانتساتي دي قباتا مناتي قبدا كراتوني أتكين المبحث الخامس باب دمالك من بياني قمدا yadda waɗanda suka kashe sayyidina Uthman dan Affan Allah ya ƙara masa yarda suka yi masa tuhume kusan guda 13 da wasu waɗantan ma wanda malam bai jero su a lamba ba amma dai ya kawo su to malam yana daukar waɗannan tuhume ne gaba daya ɗaya bayan ɗaya na warware mana su yanzu mun gama da ta farko ita ce fadin su cewa daga cikin abin da suke zargin sayyidina Uthman akan sa shine ya nada makusantansa ko tauliyatu aqaribihi ba da jagoranci ko shugabanci ga makusantansa wannan mas'ala an gama da ita insha Allah ta'ala tare da gamsasshen bayani da malin yi mana yanzu zamu shiga al-ma'khadh ath-thani abu na biyu daga cikin abubuwan da suke zargin sayyidina Uthman da shi shine nafyu abi dharrin ila ar-rabazati shine wai sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya kori babban sahabi Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda zuwa wani kauye da ake ce masa Ar-Rabadha ko Ar-Rabadhatu wani kauye ne a wajen Madina to suna zargi cewa Abu Dharr a matsayinsa na babban sahabi mai daraja mai falala sayyidina Uthman ya wulakanta shi ya kore shi bayan gari za ku zo ku ji insha Allah ta'ala abin ya faru mare yace arwayatu allati 'inda at-Tabari wa ghayrihi min riwayati Sayf bin Umar anna Muawiyah waqa'a bainahu wa bain Abi Dharr kalamun mare yace a cikin riwayar da tazo a cikin littafin Imam at-Tabari at-Tarikh al-Kabir kenan wa ghayrihi da waninsa daga cikin littafan tarihi min riwayati Sayf ibn Umar daga ruwayar Saif dan Umar tace anna Muawiyah waqa'a bainahu wa bain Abi Dharr kalamun cewa sahabi Muawiyah dan Abi Sufyan Allah ya kara masa yarda a matsayin sa na gwamna ko sarkin Sham ko shugaban Sham wai wani zance ko tattaunawa ta rashin fahimta ta afku tsakanin sa da sahabi Abi Dharr a lokacin shi Abi Dharr yana zaune ne a garin Sham ya bar garin Madina ya koma garin Sham to sai kasance an samu musanyan yawo an samu musanyan kalamai tsakanin gwamna da kuma Abu Dharr akan wata mas'ala ta addini fa arsala ila Uthmana anna Abu Dharr qad afsada an-nas alaina wai yadda wannan ruwaya ta zo ta cikin Tabari sai sayyidina Muawiyah ya aika wa khalifa gaba ɗaya cewa ga Abu Dharr nan yana kokari ya lalata mana mutane yana gaya musu maganganun da za su tunzura su su yi abin da ba daidai ba fa qala lahu Uthman sai Usman yace da Muawiya kamar yadda yake a cikin wannan ruwaya ta Tabari yace masa arsilhu ilayya wai ayyuk fa arsalahu Muawiya ila Usmana wai sai sayyidina Muawiya yasa aka kama sayyidina Abu Dharr yadda ruwaya take suka ce ma wasu yadda ya daddaure shi yasa aka ci mutuncin sa sannan ya taso shi a gaba fadawa suka kawo shi wajen sayyidina Usman garin Madina فأنبه عثمان ثم خرج إلى الربضة وسيدنا عثمان يغغيا وسيدنا أبو ذر مغانا شين أنبه يزرجيش يغغيا مسا مغانا سنوكم يتي يتفي تربضة جي زونا تواني رواية كتزو أسكن تاريخ الطبري فأما أقول رواية تكي إنغنتتيا واند إمام الوخاري يروي توتا بلوكو جيد تكي إتوكما ما ليتي هذه رواية سيف ابن عمر wannan ita ce ruwayar Sayf dan Umar wala qad zakarna min qablu anna ladaina ruwayatina as-sahiha allati naqbaluha wa huna ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi fi hadhihi al-mas'ala malati idan baku manta ba tun a baya a muqaddimar littafin mun ambata muku cewa muna da ruwayoyin mu ingatattu da muke karbar tarihi daga gare su ko maka ce kuma akwai ruwayoyin da suke galibin su basu inganta ba daga cikin su akwai ruwayoyin irin sa bin Umar din da aka ambata a baya wanda Imam at-Tabari da ya kawo mallai ya ce wanda muke karbar ruwayar mu ta tarihi daga can to daga ciki akwai ruwayar da Imam al-Bukhari ya fitar kuma a cikin ingatattun littafin sa wanda aka fi sani da Sahihul Bukhari mallai ya ce fi hadhihi al-mas'ala akan wannan mas'ala ta Abu Dharr ga yadda al'amarin yake an Zaid ibn Wahab qala an karbo daga Zaid dan Wahab yace marartu bir rabadati fa idha ana bi Abi Dharr yace na wuce ta garin Rabaza kawai sai naga Abu Dharr al-Ghifari a can garin a zaune qultu sai na ce da Abu Dharr ma anzalaka hadha al-manzil me ya kawo ka wannan guri me ya saukar da kai wannan masauki me ya baro da kai garin Madina ka dawo nan kala sai Abu Dharr yace da shi kuntu bisham aida na kasance a garin Sham ne fakhtalaftu ana wa Muawiyatu fi walladhina yaknizuna adh-dhahab wal-fidda yace sai muka samu sabani da ni da Muawiya ابن ابي سفيان الله يقرا مسير دا غبا دايا قرقشين فهمتر wannan aya da take cikin suratul baraa walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wadanda suke taskance dinare da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim ba sa ciyar da su dan Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ku musu bushara da azaba mai radadi Abu Dharr yana da tasa fahimta game da wannan ayar. Muawiya yana da tasa fahimta game da wannan ayar sai suka samu sabani. Fa qala lahu Muawiyatu sai Muawiya ce da Abu Dharr nazalat fi ahli kitabi kaga wannan ayar ta fa sauka ne ga ahli kitabi ta sauka ne akan ahli kitabi. Wa qultu Abu Dharr yace ni kuma sai nace da Muawiya. Ana وقلت انا نيكم سنه ده معاويه نزلت فينا وفيهم wannan aya ta sauka akan mu musulmi wafihim kuma ta sauka su ma akan su suwa kenan su yahudawan kaga da mu da dan mu da su ta shafe mu kenan wannan shine fahimtar Abu Dharr to za ku zo ku ji abin da shi fahimta Abu Dharr take nufi da abin da fahimtar Muawiya take nufi wa kana baini wa bainahu fi zalika sai kasance wannan shine abin da ya shiga tsakani na da shi na tattaunawa fahimta ta ce da shi kuma fahimtar sa fakataba ila Uthman yashkuni anni atakallamu fi hadhihi almasail sai ya rubuta takarda ya aika zuwa ga khalifa Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda a garin Madina headquarters kenan ya kai karata shine ashkuni ya kai karata ji Abu Dharr anni atakallamu fi hadhihi almasail cewa ni ina magana akan irin waɗannan mas'aloli masu rikitarwa wa uthiru an-nasa ina kuma kokarin zuga mutane ina kokarin tasiri wa akan mutane akan wannan fahimtatawa fakataba ilayya uthmanu an iqdam al madinata da labari ko kuma wasiqa ta je wa sayyidina Uthman sai ya rubuta takarda sai ce a kawo Abu Dharr abinda ke cikin takardar kawo shine ka zo garin Madina ina neman ka kun fahimci bambancin wannan riwaya da wancan ko kun ga ita wancan aka ce an dauro sayyidina Abu Dharr ko kuma an kamo shi sayyidina Muawiya yasa an kamo shi an kai shi garin Madina amma kun ga wannan riwaya da take cikin Bukhari sayyidina Usman ne aika da takarda cewa sayyidina Farkin yace faqadimtuha sai na isa garin Madina fakathura alayya an-nas sai mutane suke min yawa kowa yana zuwa zai gani kowa yana zuwa zai ga Abu Dharr saboda labari ya yi cewa ga wata fahimta da shi Abu Dharr Ghifari yazo da ita sabuwa saboda kuma mutane suke ta zuwa suna kallon sa hatta ka annahum lam yarawni kai ka ce ma ba su taba gani na ba kowa zai zo ya ga Abu Dharr to hakan sai ya dame shi sai qabla zalika kamar ba su taba ni na kafin haka ba fa zakartu zalika li Uthmana abin ya dame sai ya ambata wa sayyidina Uthman wannan abin da ke faruwa fa qala Uthman sai sayyidina Uthman dan afan Allah kara masa yarda yace in shi ita tanahaita idan ka ga dama kaso zaka dan iya matsawa gefe ka bar cikin garin Madina ka koma gefe saboda wannan damuwar da aka yi maka ta yayi fa kunta qariban amma duk inda zaka ce kasance kana kusa kada kai nisa da yawa fa zaka allazi anzalani hadhal manzil wannan abinda na ga maka shine abinda ya saukar da ni wannan gurin da nake yanzu arraba zabi shine na tashi da kaina na koma wancan kauye domin na huta da wannan turuwa da mutane suke zuwa yi dangane na yanzu kun ga wannan sayyidina Abu Dharr ne yake bada labari da kansa ina fatan fahimta yan uwa yawa yace walau amaru alayya habashiyan la sami'tu wa ta'atu yace kuma wallahi da za su shugabantar da su jagorantar da bawan da yake bahabashi a kaina yace la sami'tu wallahi da naji wa ata'tu kuma da ne masa biyayya saboda ka ba wai neman shugabanci ne sa na gudo nan ba ba rigima muke da shugaba ba ba fito na fito da a'a ni ne a kashin kaina na ga dama na dawo nan wajen dan yafi min kwanciyar hankali to wannan ruwayar uwa tana cikin sahih al-bukhari kitabuz zakati babu ma adra babu ma adda zakatahu falaysa bikanzi to ɗan uwa Abu Dharr al-Ghifari wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ban mamaki yana ɗaya daga cikin mutanen da ake irga shi daga cikin mafiya gudun duniya zahidi ne sosai mai gudun duniya bai damu da duniya ba kwata kwata sannan jarimi ne gwarzo ne yana ɗaya daga cikin ƙabilar Ghifar su ƙabilar Ghifar garin su yana wani gari in ka bar garin Makka kamin ka ƙaraso garin Madina anan garin su yake wato Abu Dharr al-Ghifari tun kafin ya shiga addinin musulunci ƙabilar su ƙabila ce da take ƴan fashi to da haka in suka buƙaci abu kawai za su fito ne su tara hanya duk wanda Allah ya faɗo da shi to ya zama nama duk abin da yake da shi za a kwace a shiga gari da shi to da haka duk yankin Larabawa ana tsoron su ana shakkar su daga wannan ƙabila ya fito to amma shi Abu Dharr al-Ghifari tun a lokacin jahiliya baya bauta gunki yana ɗaya daga cikin tsirarin mutanen da ko a jahiliya su basu bauta gunki ba akwai su da yawa irin sayyidina Abubakar Siddiq duk koda a lokacin jahiliya shi yana gani cewa bautar gunki gazawa ne kasawa ce ta yaya za a yi ka sassaka abu da hannunka kuma ka bautata masa tare da cewa ba shi da wani addinin da zai riƙa ya bar bautar gunki amma dai ba zai yi ba to Abu Dharr shi ma bai da bautar gunki ba saboda haka sai yake binciken addinin da yake na gaskiya har ya samu ana nan sai ya ji labarin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin Madina yayi hijira daga Makka ya dawo garin Madina yayi da'awar annabta cewa shi Allah ne yake masa wahi to sai ya ji dadi amma a lokacin harkokin kasuwancin sa noman sa da sauransu sun dauke mai hankali sai ya kira wani dan uwansa ya ce tafi garin Madina akwai wani mutum da naji ya bayyana ya ce shi annabi ne ana masa wahi ka je mun labari me ke faruwa wani dan uwan nasa ya je ya tuntuba ya samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umarni da kyakkyawa yana hana bautar gunki kawai sai ya dawo da ya dawo yazo ba Abu Dharr al-Ghifari labari cewa naji na tarar da wani mutum ne ya ce Allah na masa wahayi mutum ne mai girma mai karamci yana umarni da kyakkyawa yana kuma hana bauta gunki yace kai wannan labarin naka bai gamshe ni ba to alaka sai daura siddi kawai sai tafi garin Madina yana isa garin Madina sai je bakin Ka'aba kawai sai ya zauna ya samu guri ya zauna babu wanda yayi magana bai ce ga abin da ya kawo shi ba bai kuma nemi kowa ba ba kone shi sai tan da yamma tai kusan magariba kowa yana wutawa ya tafi gida sai Aliyu ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda sai zo wutawa sai ya ganshi da yake a lokacin garin Madina karamin gari ne kusan kowa wanda yake dan gari an san shi in ba kone kai an gane ka kamar da ka sani dai a garuruwan mu na kauyuka yanzu kana shiga kauye an san kai ba kone eh kana shiga da rinka baka sani da zuwa an san kai ba kone ba haka bane to da kusan kowa ya san kowa sai ya ganshi da ya ganshi a zaune sai yana nufin Abu Zarar inda sai ya ce kware da gaske ba kone ne sai ya ce to biyo ni mu je baka gurin kwana saboda haka ya bi shi shi sayyidina Ali bai tambayi Abu Zarr me yake tafi da shi ba shi kuma Abu Zarr bai bashi labarin abin da ya kawo shi ba ya je ya bashi gurin kwana ya bashi abinci ya ci da safe ya tashi ya ƙara shigowa cikin gari suka rabu ya ƙara zuwa gidan Ka'aba nan da ya zo ya zauna yana ta kallon yana ta monitor din abubuwan da suke faruwa ko zai ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji abin da ke faruwa a lokacin addinin musulunci a boye ake yin sa addinin yana da zafi a lokacin in ka karba ma a lokacin ka shiga uku saboda kai ƙara zama sai da yamma ta ƙare sai dan Ali ƙara ganin sai ya ce a'a har yanzu dai baka samu abin da kake nema ba biyo ni mu ƙara tafiya to da ya biyo shi shine yake tambaye sa cewa me yake tafa da kai ne wa kake nema to shine sai ya ga masa cewa lalle bazan koye maka komai ba na ji labarin wani mutum ne ya bayyana ya ce Allah ya aiko shi ne masa wahayi shi zan zo nema in ji gaskiyar sa sai ya ce to ai ka ya tsinke a gindin Kaba sani da kake gani ai kanin sani ni zo mu tafi saboda haka da safiya ta yi ya ce da Abu Zarr zan wuce gaba ba tare za mu tafi da kai ba dan a ganka da ni akwai matsala ce zan wuce gaba idan muna tafiya idan na ga wani abin da zai iya cutar da kai na ga wani wanda zai iya sama ido zan zauna kamar ina gyara takalmi na kai kuma in ka zo sai ka wuce kai wani wajen kada ka tsaya inda nake kun fahimta da kyau saboda haka sai suka ci gaba tafiya suka je har suka shiga Darul Arqam lokacin ana cikin Darul Arqam tana shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kewaye shi yace na zo ne dan na karba addinin musulunci manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bashi addinin musulunci ya bashi kalmar shahada ya karba shike da zama musulmi sai annabi ya ce amma yanzu tunda kai ba dan gari bane zaman ka anan zai zama maka matsala sosai ko magarin ku idan addini ya karfi sai ka dawo sai ce ya rasulullah ba muni akan gaskiya ba yace akan gaskiya muke ce to bari in gode wani abu kawai sai fita bakin Ka'aba zai ce ashhadu an la ilaha illallah an fahimta ya kalmar shahada duk manyan Quraisha wannan sadadi da Quraisha na gefe suka ce a'a wannan sabi'in fa wannan karkatattan ku kai dauki kansa sai duka mai duka yana yi mai mangari yana yi suka yi mai duka za su halaka shi sai Al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban annabi shi ma a lokacin ba musulmi bane sai wala ka sai ya zo ya gane ce kai kuna da hankali kuwa wannan fa dan kabilar Ghifar ne fa wanda duk kayan kasuwancin ku ta garin su suke bi kuma kun san su waye su sai ku kashe shi ku gani wallahi to sai suka ce eh to haka ne sai kowa ya janye hannunsa sai aka kyale shi washe gari ma kuma wannan dukan da aka masa bai ji ba sai da ya ƙara dawowa shi ma ya zo ya ƙara tsawa a gaban Ka'aba ya ƙara daga hannu ya yi kalmar shahada nan ma suka taso masa nabi ma Abba ta ƙara kwatarsa to arabi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya ce koma gida idan yaji labarin lamarin annabi yayi karfi sai ya dawo saboda kana komawa gida mutum mai karfin hali irin wannan mai kake tsammani idan ya karba addini ya koma garin su saboda kana koma garin su kawai sai da'awa eh falamma qudi wallahu ila qaumihim ni munzirina yana juya kawai sai yana koma kawai ya ba ganin sa musulunci ya ba wani irin musuluntar da mutanen garin su ganka ce me musulunci ya yadu a kabilar Istighfar to Abu Zarr yana da wata mazhaba shi tasa wanda yake yayi shuzudi a cikin wannan mazhaba tasa ita ce dukkanin abin da ka mallaka na dukiya ko kuɗi to iya abin da zaka yi amfani da shi kadai shine halak ɗinka sauran duk sai dai ka bada shi sadaka an bayyana kuwa yanzu misali kana da naira 5000 kudin tefanin gidanka na yau shi zai ishe ka 2500 to 2500 dole shi ka ba ita sadaka in ka kwana da 2500 din ka saba Allah amma zaman Abu Zalli Gifari kaga ai dole sirkici da ma'auye ku kuma yaje yake ba da wannan tawara a garin shan mutane dai suna ji eh ka san mutane musamman mutane in talauci na dan damun sa haka suna son fatawa irin wannan saboda haka sai ma'auye ga zai ziga masa mutane to shine sai ya rubuto wasiƙa sai ya aiko hedikwata a garin Madina yace to shi gaskiya dai a shiga tsakanin sa da Abu Zarri yana ziga masa mutane mutane sun fara kokarin su bore to shine sai sayyidina Usman ne yasa aka kirawo shi to da aka kirawo shi ba a matsayin sa na babban sabi sayyidina Usman babu wani abu da ya masa kawai shine da ya ga dandazon mutane da suke zuwa saboda ana ta bada labari Abu Zarri Gifari ya zo da wani sabon abu kowa yana zuwa kallon sa sai ga abin ya masa yawa baya su to shine sai ya nemi sayyidina Usman da ya bashi dama ya matsa sayyidina Usman ya ce babu laifi in kaga hakan yafi maka zaka iya matsa amma kada kai nisa da ni to shine sai ya koma Rabaza wani dan kauye ne bayan Madina kadan a cikin wannan kissar da kyau menene laifin sayyidina Usman anan wannan babu laifin sayyidina Usman kwata kwata malai yace fa Usmanu ibnu Affan lam yatrud Aba Dharr ila Rabaza abu na farko sayyidina Usman bai kori Abu Dharr zuwa ga kauyen Rabaza ba walam yursilhu Muawiyah muhanan min ash-Sham ila al-Madina sannan abu na biyu sayyidina Muawiya bai aiko sayyidina Abu Dharr daga garin Sham zuwa garin Madina ba a wulakance bai masa wannan ba babu wannan kwata kwata wa kullu hadha min al-kadhibi alaihim duk waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake wa ƙarya wa sayyidina Usman da sayyidina Muawiya ba abin da ya faru a cikin su فهذه قصه ابي ذر عند البخاري قالت wannan kissa yadda kaje mun karanta ta ita ce kissar sahabi abu ذر wanda tazo a cikin sahih al-bukhari bal qad warada annahu lamma kharaja ila ar-rabadati قالت barma ya tabbata lokacin da abu ذر ya fita zuwa garin rabaza qala shi da kansa yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace naji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa idza balagha al-bina'u sal'an fakhruj minha annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya wa Abu Dharr cewa idza balagha al-bina'u idan gine-ginen garin Madina sun kai sal'an wani dutse da ake ce masa sal'u misalin da zan baku shine yanzu kuma a ce misali idan gine-ginen cikin gari sun kai kofar dan agundi misali kaga ko faɗa agunda ai ganuwa ce ko ka kaddara cewa duk ba mutane daga nan wajen haka gini yake tafiya kamar yadda da ɗan shekarun baya nan cikin darmanawa ne da su ina ne in ka je duk ba mutane ba haka bane yanzu da inda ake cewa dam da yawo muke tafiya ba kowa duk kawai shuka abin inda ake shuka ne da sauransu yanzu aka ce ka zo da dam ba za ka iya ne an gane to haka sai ya ce idan annabi ya masa idan gine-ginen garin Madina ya kai wajen dutsen sal to ka fita daga garin Madina saboda mai yuwa yanayinka da yanayin imaninka ba zai dace da zama a cikin wajen ba to kun ga tun anan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara bashi umarni yayi me ya fita daga garin Madina to fitarsa daga garin Madina na farko ya tafi Sham malamai suka ce shine dalilin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga garin Madina ya fara yawa shine sai nemi izini sai ya fita daga garin Madina sai ya koma Sham to da yaje Sham din ma kuma sai suka kasa daidaitawa daga wannan garin shine sai ya dawo garin Madina nan ma kuma ya ga dai ba zai ƙara zama shine ya koma Rabaza a san ya rasu Allah ya ƙara masa yarda wannan hadisi Ibn Sa'd ya kawo shi a cikin At-Tabaqat nasa mujalladi na 4 shafi na 226 malai ce fa huwa amrun min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam in ka kalla ban sai kaga umarni ne ma daga annabin Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi waruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam malaci an rawaito ma daga annabi ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annahu qala cewa annabi ya ce ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi rahimallahu aba dharr Allah ya wa abu dharr rahama Allah ya ji kansa annabi ya masa addu'a yamshi wahdahu zai yi tafiyarsa shi kadai wa ya mutu wahadahu kuma shi kadai zai mutu wa yuba'athu yawmal qiyamati wahadahu ranar tashin alqiyama shi kadai zai a tashe shi ina fata an gane. To wannan wannan ruwaya malai kawo lamba ta uku a ƙasa yace akhrajahu al-hakim imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi wa sahahu wa qala adh-dhahabi ya inganta shi sai dai imam adh-dhahabi yace fihi irsalun akwai irsali a cikin wannan ruwaya ta imam al-hakim wa fihi burayd ibn sufyan wa huwa dha'ifun jiddan a cikin rijal din hadisin akwai akwai malamin da ake ce masa burayd ibn sufyan kuma mai rauni ne kwarai da gaske so da kaga hadisin menene dha'ifi ne bai inganta ba ina fata an gane ga wata lamba nan ta uku ya kamata mu karanta ta a ƙasa kun ganta ba su littafi kun ga lamba ta uku shafin da muka wuce nan za ku dawo kun ga wajen ko ta biyu kai afwan ta biyu akwai buƙatar mu karanta ta malai ya ce mazhabu abi dharr matafiyar abu dharr al-ghifari fi mas'alati adh-dhahab wal-fidda game da abin da ya shafi zinare da azurfa ma'lumun abin ne sananne a wajen malamai duk sun sani iz annahu la yara ayyubqa al-insanu indahu shay'an shi yana gani cewa bai kamata mutun ya bar wani abu a tasa ba daidai bane in dai ka samu kuɗi ko nawa kaje ka samu ko miliyan nawa kake da shi to ka dau bukatar ka tarana sauran da kai sadaka da su gobe ka tafi nema ka zama tsuntsu kenan law annakum tawakkal ala Allah ko kama ya hadisin yake eh kama ya tawakkal tsayar ko annabi tsirada aminci tsar tabbata a gare shi ya ce da a ce zaku abin nan zaku dogara ga Allah kamar yadda tsuntsu yake dogaro ga Allah da ya arzuta kamar yadda yake arzuta tsuntsu to kuma tun ya zama haka kenan saboda shi tsuntsu bai aje abincin gobe in ya ci ne ya wuce gobe tayi sannan kuma ya fita ya me ya nemo to shi wannan mazhabarsa ce wa khalafahu jamaahiru sahaba sai malai ya ce amma dukkanin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wanda yake tare da Abu Dharr an gane ba wanda yake tare da Abu Dharr akan wannan fahimta ta sa wal mas'alatu al'ana fiha shubhu ijma'in bainal muslimin sai malai ya ce ita wannan mas'alan ma yanzu kusan ta zamto kamar ijma'i ce a wajen musulmi gaba daya cewa idan mutum ya samu abin da zai samu ya ci abin da zai ci zai iya aje sauran wannan zai iya aje sauran din malamai duk sun ijma'i akan sa banda Abu Dharr bi annahu yajuzu lil insani ay yakuna indahu ma sha'a min adh-dhahab wal fidda cewa mutum babu laifi a gare shi ya halatta ya kasance yana da abin da ya ga damar ajewa na zinare da azurfa idza akhraja zakataha inda ya fitar da zakkarta idan ka mallaki miliyan 100 sai ka fitar da zakkar miliyan 100 din nan to duk sauran ya halatta ka aje kayanka an gane wannan ba wani laifi insha Allah ta'ala ba kai laifi ba in ka yi fitar da zakka ne shine wannan dukiyar ta ka zama to alkanzu ita ce za a mayar da ita maciziya kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana a cikin wata jana mata rinka saran mutum tana cewa ni ce taskarka ni ne dukiyar da ka tara ka ki fitar da hakin Allah haka za a yi wa duk wanda ya tara dukiya ya ki fitar da zakka a cikinta malai ce walidhalika bawwab al-bukhari shi sa imam al-bukhari ya kulla babi a cikin littafinsa ya sa masa suna babu ma akhraja zakatahu falaysa bikanzin babin da zai bayani akan duk abin da aka fitar da zakkansa to wannan ba kanzu bane ba taskar da Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin wancan aya bace wa zakara hadhihi ruwayata fi zalika albab ya kuma ambaci wannan ruwayata Abu Dharr a cikin wannan babin da ya kulla wa hadha huwa almashhur an Abdullah ibn Umar wa ghayrihi min as-sahaba wannan shine abin da yake mashhurin zance da malamai suka karba daga cikin sahabbai kamar sa Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yarda da wani sa daga cikin sahabbai malaka almuhim abin da yake da muhimmanci fi hadha a game da wannan mas'ala anna mazhab Abi Dharr cewa ita mazhabar Abu Dharr anna al-insana la budda lahu ayyata saddaqa bi kulli ma zada an hajati cewa mutun dole ne ya sadaka da duk abin da ya dora akan bukatarsa wala yajuzu lahu ayyabqa indahu dhahaban wala fidda baya halatta a gare shi ayyabqa indahu dhahaban wala fidda da ya ajiye wani abu na dinari ko azurfa ziyadatan ala hajatihi wanda ya ƙara akan bukatarsa wa in kana qad akhraja zakataha koda ku ya fitar da zakarsa sai ya aji wa khalafahu fi hadha muawiya to anan muawiya shi kuma yace a'a bai yarda da shi ba to shine inda aka dan samu tattaunawar ina fata an fahimta ku Allah ya sa mu dace bale yace radiyallahu anhu wa ardahu Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da Abu Dharr Allah subhanahu wataala ya ƙara yarda da shi al-ma'khadh as-salif abana uku daga cikin abin da ake tuma sayyidina Usman da shi i'ta'u marwan bin al-hakam khumsa ifriqiya cewa wai sayyidina Usman ya bawa marwan ibn al-hakam khumsu ifriqiya shine daya bisa biyar din ganimar da aka samu da aka bude Afirka duk abin da aka samu to wai ya bashi khums khumsi shine daya bisa biyar din kudin da aka samu ko kuma dukiyar da aka samu na ganima Allah madaukakin sarki yace wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi bi khumsahu khumsahu ka'ida kenan idan aka samu ganima raba ta gida biyar ake yi kashi daya sai a maida ita gefe ta Allah da manzansa ci kashi hudu kuma sai a raba wadanda suka je yaki ina fata an fahimta to idan babu manzon Allah tsira da amsi tsara tabbata a gare shi wanda yake a matsayin halifa shi zai cikin oba da wannan kudin shi zai tasarrufi da shi yadda Allah madaukakin sarki nuna masa ina fata an gane yawa to bar ku ji yadda abin yake malaita lam yathbut anna usman fa'ala hadha kwata kwata ma bai inganta bai tabbata ba sai inda ma ya aikata hakan fa innal maqsuda huwa khumsul khumsi to abinda ake nufi da abinda ya bayar din ba wai khumsi bane a'a khumsun khumsi ne me khumsun khumsi shine wannan kaso ɗayan da aka ware nace muku na Allah ne da manzansa shi ma sai a raba shi kashi biyar an gane to sai a dauki kashi daya sai a bayar shine khumsun khumsi to amma da ya tabbata cewa sayyidina Usman ya bawa Marwana khumsi to wannan khumsun khumsi ne ba khumsi ba an fahimci bambancin ko yawa kuma sayyidina Usman yana da ikon da zai tasarrufi da wannan kudin yana da iko amma da abin ya tabbata kenan malaka walizalika annal ghanimata tuqsamu khamsata akhmas saboda a yadda ganima take shine ita ganima idan aka same ta ana raba ta ne khamsata akhmas daya a cikin biyar arba'atun fiha lil mujahidina arba'atun fiha lil mujahidina daya bisa hudu bisa biyar din nan za a ba da ita ne ga wanda suka yi jihadi wa khumsun yuqsamu ila khamsati akhmas daya a ɗayan da ya rage kuma sai a kasa shi ma kashi biyar kamar da ne muku bayani zakaraha Allahu fi kitabihi al-aziz Allah madaukakin sarki ya ambata ka a cikin littafinsa mai sarki wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in Allah ya ce ku sani hakika duk abinda kuka samu na ganima na wani abu fa anna lillahi khumsahu to Allah madaukakin sarki yana da ɗaya bisa biyar ɗinsa walil rasuli da manzansa walidhil qurba da ma'abuta kusancin manzon Allah kenan ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wabni sabil da kuma matafiya sai Allah madaukakin sarki ce wannan ɗaya bisa biyar din to haka za a raba shi a ba waɗannan wanda Allah madaukakin sarki ya lissafa fasahamullahi wa rasulihi idan ka kalla zaka ga raban Allah da na manzansa huwa lil imam to tunda manzon Allah baya ne sai kuma wajen wake nan wajen shugaba a yanzu yawa shi huwa lil imam zai kasance na shugaba ne yada'uhu haythu sha'a zai ajiye shi zai tasarrufi da shi zai bada shi yadda Allah madaukakin sarki nuna masa yadda ya ga dama wallazi zakarahu huwa anna uthman wa ada marwan idha fataha ifriqiya abinda aka ambata cewa sayyidina Usman yayiwa marwan alƙawari cewa idan ya bude ifriqiya zai bashi ɗaya bisa biyar din ganimar da aka samu gaba daya fa innahu sayahabuhu khumsa ifriqiya alkhassa bihi cewa zai bashi kyautar ɗaya bisa biyar din duk ganimar da aka samu na dukiyar da aka tattaro daga Afirka wa qad marra fi fathi ifriqiya sai malai ce ai ya riga ya gabata ma tun a cikin littafin nan cewa lokacin da aka bude Afirka innama ja'alahu mukafa'atan li Abdullah bin Abi Sarh idha fata ifriqiya idan ba ku manta ba mun karanta wannan karatun akwai Abdullahi bin Sa'ad ibn Abi Sarr wanda muka ce shine ya bude firqiya ko to shi sayyidina Usman ya alƙawari cewa idan ya bude firqiya zai bashi khumsul khums in za ku iya tuna karatun ko haka al'amarin yake kaga ashe ba Marwan ibn al-Hakam bane kaga labarin Marwan ibn al-Hakam ma gaba ɗaya babu shi ballantana akama sayyidina Usman akan laifin sa mallai ce al-ma'khadhur rabi abu na hudu daga cikin tuhumomi da suke wa sayyidina Usman ihraq al-masahifi shine sayyidina Usman ya kona musafi ya tattara masahif copy copy na al-qur'ani wanda ke hannun sa bai sayyidina Usman din ya karba yasa aka kona su me dalili bayani ya gabata amma dai ga karin bayani mallan dai mallan ce qadima hudhaifatu bin al-yaman ala uthman radiyallahu ta'ala anhu hudhaifa dan yaman Allah kara masa yarda ya zo wajen sayyidina Usman dan Affan Allah kara masa yarda yace wa akhbarahu anna an-nasa qad iftaraqu fi al-qur'an ya ba sayyidina Usman labari cewa lalle fa mutane sun fara rarrabuwa akan al-qur'ani saboda sabanin qira'o'i na karatu da lahaja da suke amfani da ita wajen karanta al-qur'anin sai wannan ya karanta al-qur'ani sai wannan ya ji al-qur'anin da wancan ya karanta ba irin nasa bane sai ya karyata shi sai wancan ya karanta wancan ma sai ya ji wannan ba irin nasa bane shi ma sai ya karyata shi hatta kai sun fara kokarin kafirta juna akan irin wannan sabanin to sayyidina Hudhaifa sai hankalin sa ya tashi yace da sayyidina Usman lalle ya kamata kai sauri ka riski al'umar manzon Allah ira da amince tsara tabbata a gare shi tun kafin su sabani a cikin al-Qur'ani to kun ji abin da ya faru shine sayyidina Usman sai ya kafa kamati na mutum hudu a lokacin ko karkashin wa Zaid bin Thabit ko yawa aka tattara al-Qur'ani aka rubuta shi karkashin harafi guda daya na dauko bayani ne daga cikin littafin al-mabahith fi ulum al-Qur'an nama nau al-qatan kamar yadda na ga muku na danyi bayani a wancan lokacin da muka karanta wannan din mallai yace wa ikhtalafu ikhtilafan shadidan mutane sun yi sabani mai yawa sayyidina Hudhaifa ya ga sayyidina Usman hatta innahu yukhsha alayhi min al-kufr bil qur'an har aka fara ji musu tsoro kada fa ya kasance sun fara kafircewa al-qur'ani kada ya kasance saboda sabanin su wasu suna ganin qur'anin wannan ba daidai bane su kafirce masa kuma ya sauka daga Allah kaga an fara samun matsala kenan فطلب من عثمان ان يجمع الناس على قراءه واحده سي حذيفه ينهما سيدنا عثمان للي يي aikin tattara al'umma akan musafi guda daya duk sauran sabanin ya kasance an kaude shi wa yajma al-qur'ana marratan thaniya ya kuma tattara al-qur'ani karo na biyu bayan tattara sayyidina Usman kenan fa amara Uthman radiyallahu ta'ala anhu bi jam' al-qur'ani marratan thaniya sai sayyida Usman Allah kara masa yarda yayi umarni da a tattara al-Qur'ani a karo na biyu wa amara bi hiraq ma khalafahu yayi umarni da a kona dukkanin al-Qur'anin da ya saba wa guda ɗayan nan da aka ware aka yadda tsaya akan sa kun ji dalilin da yasa aka kona al-Qur'ani an kona shi ne saboda wasu al-Qur'anan akwai wasu ayoyi da an riga an shafe su a sabon al-Qur'anin sayyida Usman an cire waɗannan ayoyi duk ayoyin da aka shafe tilawarsu to ba a mai da su cikin wannan alqur'anin ba to zaka iya samun wancan alqur'anin kuma su suna ciki kaga an shafe aya kuma an zo ana karanta ta kaga akwai matsala haka ne ko to da irin waɗannan abubuwan sayyidina Usman ya kalla saboda haka sai aka tattara su aka kona sai aka ba qur'ani guda daya wanda aka tattara shi da yaddar sahabbai gaba daya mallai ce wal masahiqu allati ahraqa Uthman mushafi ko alqur'anin da sayyidina Usman ya kokona su fiha ashya'u min mansukhi tilawa wa qad abqahu ba'du sahaba yace akwai wani abu daga cikin abubuwan da an shafe karatun su a cikin alqur'anin wasu daga cikin sahabbai kuma sai suka tabbatar da su a nasu alqur'anin suke karatu da shi wa fiha a cikin irin wannan alqur'anin da sayyidina Usman ya kona ترتيب الصور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل وصور يد أكا جير صور القرآن با أبسا جير ورد تكي سيدنا جبريل عليه السلام ياكا وأنبس إرادة أمسيس أرى ثبت أقريش القرآن أكراتين دسكينك أرشيبا كنسان دشي كرا ملائكة جبريل نزوا sitilawa alqur'ani daga farkon sa har zuwa karshen sa a watan azumi da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi a shekarar da annabi ya bar duniya sai kasance mala'ika jibril ya zo har sau biyu maimakon sau daya sau biyu ya zo suka tilawa alqur'ani daga farko zuwa karshen sa to karatun da suka yi na karshe jerin surorin shine jerin surorin da sayyidina usman ya dauka ya aje su to akwai qur'anin da suke su kuma surorin ba a wancan tsarin suke ba yanzu ga alqur'anin in ka kalle shi da kyau za ka ga daga suratul fatiha sai baqara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida sai an'am sai araf haka yake tafiya ko to wancan kuma sai ka ga akwai bambanci mai wani in ka ga tauba sai a tsallake maka tun kuma sai a tafi shu'ara'i daga shu'ara'i kuma maybe sai ka ga an dawo ma'ida kaga akwai me akwai kan gaba kan baya idan aka bar shi aka sai a rasa da wannan da wannan wanne ne daidai to shi ma na daya daga cikin irin qur'anin da aka tattaro da aka sa su a cikin wadanda za a kona domin a samu alqur'ani guda daya da al'umma za su hada a kansa wa fi ba'd al-masahifi tafsiratun li ba'd as-sahabati wasu musahafofin kuma akwai wasu tafsirai wasu karin bayani da sahabbai suka yi a cikin sa wanda sai a dauka menene su ma alqur'anin ne an fahimta kaga za a shigar da maganar wani cikin maganar Allah kenan ko to sayyidina usman da shi don da suke tare da shi sun tabbatar wannan maganar wane ce idan aka bata zamani ya tsayi waɗanda suka sani suka tambaye zai faru za a zo ana rikici cewa wannan aya ce ko ba aya bace ba haka bane to su ma duk sai aka tattara su aka ji aka kona su ko wannan ba karamin kokari bane lidhalika amara usman bi ihraqi tilka almasahif saboda haka sayyidina usman ya umarni da duk a kona waɗannan qur'anai وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات يا تبتر da rubuta mushafi guda ɗaya kawai wanda a cikin sa akwai wannan duk qira'o'in da muke karantawa duka akwai su a ciki wannan duk qira'o'in da ake karatu da su gaba ɗaya qur'an da sayyidina usman ya rubuta ko ɗaya bai soke ba duk ya kunshe su gaba ɗaya ina fata an fahimta malai ce walam ولم يلغي القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دو تقراءة تتبت دقاء النبي إرادة أمتي سأرى تبت أغريشي سيدنا عثمان بي وقال بعض أهل العلم وصدق تكما لما ما أبو تائل مسك سوى بل ترك حرفا واحدا فقط وهو على كان وهو ما كان على لسان قريش سيدنا عثمان يابر حرفي إيني كوي دقاء تكين حرفا سنقنا بكوي shine harafin da ya dace da yaren Quraishawa saboda yaren Quraishawa shine a'dalu lahjati yaren da yafi dacewa yafi zamtowa tsakatsakiya daga cikin yaren da Larabawa suke amfani da shi in ka ce yaren Quraishawa to shi ita Quraishawa din wata tasha ce babba a cikin ta akwai kabilu da yawa ina fata an fahimta kabilar su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin Quraishawa take kabilar sayyidina usman a cikin qurayshawa take kabilar sayyidina umar su ita ma a cikin qurayshawa take kuma kowace kabila ce mai zaman kanta kamar ka ce kabilar hausa ne hausa yare ne mai zaman kansa kuma babba amma a cikin su akwai me kala kala yarurruka yanzu kai da ka taso kake jin hausa zamani baka gama kwarewa a hausa ba in ka da wani dan sakkwaton yanzu ya maka wata hausar ba balle ka gane abin da yake ba haka bane ya ce maka ko ne ita tahiya sai ka rasa abin da yake ni saboda haka amma hausa ko ba hausa ba hausa ce hausa zamfara ta sha bamban da hausa sokoto haka hausa katsi da ita ma ba haka bane hatta hausa irin su zariya zaga akwai dan bambanci hausa bauchi duk zaga akwai dan istilafat haka da yasira haka da tamu eh bahaushe ya ce hausa sai ita ce daidai dan sokoto ya ce a hausa sai ita ce asali kowa yana ganin hausa to kamar haka ne to kaga aka ce misali an rubuta alqur'ani misali da hausa to amma kuma hausa ta kunshi me zaka samu sokotanci hatsananci zamfaranci zazzanci duk gashi nan ba haka bane to sai aka rubuta alqur'ani da yaren quraish wanda yaren quraish ya kunshi wa duk wannan kirawoyin da kaji ana yi warsh habs umbul susi gashi na dukkanin su suna cikin yaren qurayshawa ne Allah ya sa an fahimta yan uwa yawa so da ka sayyidina usman bai jefar da kowace qira'a ba duk an yi rubutu da shi qala ibn al-arabi rahimahullah Malam Ibn al-Arabi, Al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi kina Al-Qur'ani yake fada game da tattara Al-Qur'ani da akai wa ishraqi baqiyat al-masahif da kuma kona ragowar Al-Qur'anin da akai. Ibn al-Arabi yace tilka hasanatuhu al-uzma, yace kaga wannan aiki yana daya daga cikin hasana ta sayyidina Usman mafi girman aikin alkhairin da idan ana sawa ba za a manta da shi wajen jero ayyukan alkhairin sayyidina Usman. Wa khaslatuhu al-kubra, da kuma dabi'a ko wata hali da yayi mai girma, Allah ya kara masa yarda. Fa innahu hasama al-khilafa, saboda yayi kokari ya shafe sabani. Wa hafizallahu al-qur'ana ala yadayhi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye alqur'anin sa littafin sa ta hannun sayyidina Usman dan Affan, Allah ya kara masa yarda. Fa hadhihi manqabatu li Uthmana, ko shakka babu wannan wani matsayi ne mai girma na sayyidina Usman dan Affan, Allah ya kara masa yarda. Ja'aluha min masawihi, amma su da suka tashi sai suka sanya wannan manqaba din ta kuma masawihi, daga cikin munanan abubuwan da sayyidina Usman yi. An gane kaga an juyar da sama ta koma ƙasa kenan. Radiyallahu anhu arbahu, Allah ya kara masa yarda. Malam sai kawo baitin waka yace wa may yakun za fa min murrin maribin yajid murran bihi al-ma'a az-zulala, wa man yakun za fa min murrin maribin, wanda duk ya kasance ma'abocin baki na mara lafiya mai daci. Idan mutum ba shi da lafiya, galibi bakin sa me yake yi? Daci. Sai a bashi ruwa mai zaki, sai ya mai da shi mai daci. To shi ne yajidin murran, sai ya samu daci bihilma az-zulala, da ruwan da yake mai zaki, ruwan zaki ko ruwan daɗi. Ruwan daɗi za a ɗauka a bashi, amma sai ya ji daci a bakinsa. Yanzu ruwan da yake da daci ko bakinsa ne? Bakinsa ne yake da daci. To sai yadda Usman ya yi aikin alkhairi, sai suka juya aikin alkhairi ya zama to me? Zama to shar. Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Ina gani lokaci ya zama dakata aka insha Allah ta'ala. Sati mai zuwa sai mu tashi al-ma'khadhu al-khamis. Zamu tashi zargi na biyar. Abinda muka faɗi dai, Allah madaukakin sarki ya ba mu. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.